Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A farkon makonnin ne masu shigar da ƙara a jihar Georgia da ke nan Amurka suka ce tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da wasu muƙarrabansa 18 sun kare doka bayan da aka zarge su da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar ta Georgia. Zargin da Trump da muƙarraban nasa suka musanta. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan. Sunana Mahmud Lalu. Madalla. A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran shugaban Amurka da muƙarrabansa 18 za su miƙa kansu ga hukumomin jihar Georgia da ke nan Amurka don a tuhume su kan laifukan da ake zargin sun aikata na yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar a shekarar 2020. A ranar Litinin din da ta gabata masu wuce alƙali yanke hukunci suka samu Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin yin magudin zaɓe don ya ci gaba da zama a karagar mulki duk ko da cewa sakamakon zaben jihar ya nuna ya faɗi.
Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law.
Babbar lauyar ƙaramar hukumar Fulton Fannie Willis a jihar ta Georgia kenan take cewa bayan samunsa da aikata laifi kamar da dokar jihar Georgia ta tanada, masu taimakawa alƙalin sun aike da takardun izinin kama waɗanda ake tuhuma. Na ba su daga nan zuwa ƙarshen yinin ranar Juma'a 25 ga watan Agustan shekarar 2023 don su miƙa kansu.
The 25th day of August 2023.
Wani kiran waya da Trump ya yi da sakataren gwamnatin jihar Georgia, Brad Raffensperger, ya janyo wannan matsala da Trump ya shiga. Raffensperger dai ɗan Republican ne da aka naɗa a matsayin jagoran wani kwamiti da ya binciki sai hancin ƙuri'un da aka kaɗa ta akwatin wasiƙa a lokacin zaben na 2020. Trump dai ya kira shi a waya inda ake zargin ya nemi da ya taimaka masa da ƙuri'un da za su nuna shi ya lashe zaben shugaban ƙasa a jihar Georgia, kamar yadda za ku ji buƙatar da ake zargin Trump ya nema a wancan lokacin.
All I want to do is this. I just want to find 11,000.
Trump kenan yake cewa Raffensperger, abinda nake buƙata kawai shine yadda zan samu ƙuri'u 11,780. Wanda hakan ya ɗara da ɗaya kan abin da muke da shi, saboda ni ne na lashe zaben.
780 votes, which is one more than we have.
To bayan sauraron waɗannan kalamai na Trump, ma'aikatar shari'a a Amurka ta ayyana hakan a matsayin wani yunkuri na neman jami'an zaɓe a jihar ta Georgia da su sauya sakamakon zaben. Daga cikin mutanen da ake tuhuma har da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows, wanda ake zargi da shirya kiran wayar da Trump ya yi. Trump dai ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa, waɗanda ya kwatanta a matsayin bita da kullin siyasa. A ranar Litinin mai zuwa, tsohon shugaban na Amurka ya ce zai yi wani taron manema labarai a jihar New Jersey, kamar yadda ya faɗa a kafar sada zumuntarsa ta Truth Social, inda ya ce zai fitar da bayanai dalla-dalla kan zargin da ake masa na ƙoƙarin muɗe zaben na Georgia. Lawyer Trump Rudy Giuliani, wanda shi ma yana cikin waɗanda aka samu da laifi cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, ya kwatanta wannan tuhuma da ake musu a matsayin take tsarin mulkin demokradiyya. Yana mai cewa lamarin zai mummunan tasiri akan fannin shari'ar Amurka. Tunda masu shari'a kan siyasar Amurka ke tufa albarkacin bakin su kan wannan al'amari. David Weinstein, tsohon mai shigar da ƙara ne a kotun tarayya da ke shari'a kan al'amuran shari'ar ƙasar.
Certainly these people have been loyal to the former president up to this point, but
yace babu shakka waɗannan mutane sun jima suna yi wa tsohon shugaban ƙasar mubaya'a har zuwa wannan lokaci, amma inda giza ke sa ƙarshe ne za a kai shallin da idan mutum ya ga akwai barazana zuwa gidan yari, a lokacin ne za ka ga mutane sun fara janye mubaya'ar su suna juya maka baya. Wannan dai shine karo na biyu cikin wata guda da ake tuhuma Trump kan al'amarin da ya shafi zaben na 2020, karo kuma na hudu da ake tuhuma shi a wannan shekara. A farkon watan nan an tuhume shi kan laifin yin katsalandin a harkar zaɓe, yayin da a watan Yuni aka tuhume shi da laifin aje wasu takardun gwamnati masu ɗauke da bayanan sirrin ƙasa. Kazalika ana tuhumar shi da laifin ba da kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa. Trump dai ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge da ake masa, yana mai cewa yunkuri ne na ganin an hana shi tsayawa takara a shekarar 2024. kamar yadda yake amsa cewa yana da laifi a dukkan tuhume-tuhumen da aka masa a baya. Ana sa ran hakan zai yi a wannan shari'a ta Georgia idan ya bayyana gaban kuliya ranar 25 ga watan Agusta karkashin dokar jihar. Idan har aka samu Trump da laifi, akwai yiwuwar ya tafi gidan yari na tsawon shekaru 5 zuwa 20. Kuma ko da shi Trump ko wani makusancinsa ya zama shugaban kasa a nan gaba, ba su da hurumin da za su iya yin afuwa ga Trump idan aka same shi da laifi, saboda shari'a ce da ke karkashin jiha ba gwamnatin tarayya ba. Kazalika, ko da wani makusancin Trump ya zama gwamna a jihar ta Georgia, shi ma ba shi da karfin ikon yafe masa idan aka same shi da laifi, saboda karkashin dokar jihar wani kwamitin amintattu ne kadai yake da hurumin yin afuwa ga wani mai laifi, ba gwamna ba. Masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.